gyara kinsi gaba salamun baya salama hadari sa gaban ka inda suke so yari mamaka muje zuwa
ha e adam zango me gari yaro ne adam gari oh oh oh
Mafarauta dogon bare ne hancin giwa
ga mai darajar farko matsayi sarkin zazau hannun jimina
kowa ya ci sai ya lalace bazayin kalaman babban sarki
kai duk tsananin ramar dogi
kwaba tona nan bai ramewa haka rabi yake aje hikimarsa
to ga sarkin zazau shehu Idris mai takalman karfe
kamban mafarauta dogon bare ne hancin giwa
ga mai darajar farko matsayi sarkin zazau hannun jimina
kowa ya ci sai ya lalace bazayin kalaman babban sarki
ga mai karfi daga cin mutuwa
sangace da macije da waje far sarkin zazau tafiya sannu ga gamsa mazajan alfarma
farko da na sauka garin zazau na yado na sa kufta Nasarauta rawani kuma min mai kima
zama zashi gidan babban sarki
kai ta sayu saurara kajiya da na sauka garin birnin zazzau na ga kalar matan zazzau da ado ta makar matan makka gashi ina so mira inji labari na gidan sarki
to amma kuma san ba dama musulunci bai yarde ma ba in ka bi ta zance na
me yasa daga sun zarce sun kera
ko tarihi ta hidauko sarauniyar zazzau a arewa ba wanda ya kai ta adin girma
to gani gaban fadar sarki sarkin zazzau mai alfarma to
ga kamban mafarauta dogon bare ne hancin giwa
ga mai darajar farko matsayi sarkin zazzau hannun jimina
kowa ya ci sai ya lalace bazayin kalaman babban sarki
Farfesun kuna masu sanka matsayinka daban babban sarki
kowa ya ci sai ya lalace bazayin kalaman babban sarki
yau ga ni gaban gidan sarki ina tafiya ta cikin kawa wai ni da zan shiga fada kamar daki na kajuwawa ko da na zo bakin koha sai fadawa suka mike sadaukai da ido jaja
kai gyara kinsi mai asanno a gidan sarki ba shige haba da harshensa kwata na yi zance
to a cikinsa akwai wani ma da babban riga gara wani sai na ji ya ce kai yaro ya daka mini tsawa don rude
sai mun kaga zango a kan zaune yana mai martaba barka ne azatinsa gaban sarki yanzu
sai mutumin nan ya mike ya ce mini kai yaro
Rajama mun ka taho magane mun ji yanda yake adalcin sa
to kai haro ya sunan ka kuma kai dan wannan gari ne
kai adam zamba ake ce ma aka dona kake maka amsa mai
kai ta siuda ba dan kai ba ni ban san me zan furta ba to
ga kamban mafarauta dogon bare ne hancin giwa
ga mai darajar farko matsayi sarkin zazzau hannun jimina
kowa ya ci sai ya lalace bazayin kalaman babban sarki
to sun gyale duka sun yarje na shiga hanya na miƙe zan je fadar mai zazzau
sai dai kuma baka san hanya ba gidan sarkin da akwai girma
sai na ga al'umma zaune sun sha kaya na mutunci na yi tunanin baki ne ashe duka bayan sarki ne
to ya rika daraja ke bar su ba kamar baba bayi ne ma
da na je ni gaban su na gaishe su su ma kuma duk sun amsa bayan kowa ya yi shiru sai na ciro magana kwara ni dai farko bako ne na zo fadar sarki ne shinkoku ne yan fada in kuma ku ne yan fada ya za a yi sarki in ganshi
a'a ba mu ne fada ba ga hadar cange han hauni
sarkin zazzau mai girma dawisa don tafiya kai
ne to
ga kan ban mafarauta dogon barere hancin yiwa
ga mai darajar farko mazai sarkin zazau hannun jimina
kowa ya ci sai ya lalace bazayin kalaman babban sarki
dogon cikin fadar sarki wazirin sarki na zaune ga hakimai duka na zaune ga fada ga kamshi mai tashin kawa
to Allah kare sarki dan Idris da gaggarawa
a gaban sarki na taho na zube ina ta kirari a gaban sa kula mai burgita kalbu ganga mai fatar giwa karko da nagarta shi annan fage na yaki sai sulke duka da bugu sai ambarka munjar ya ka wuce kamin yaro ko babba na shakka kariya gofa shahon karfe jifa a cikin ruwa jirme ne adan sama uka ke sarki zara kake mai taurari mu dai sai sa albarka buzun bushiya ba a imma kai ni zango auri na duk sarakuna aika fi su to
ga kan ban mafarauta dogon barere hancin giwa
sarkin zanzau mai girma dawisa dan tafiya kai ne to
Allah kare sarki dan Idris da dogarawa
daga nan shauki ya kwashe ni na ci gaba da kirarin mai girma
sarare mai kara gudun doki tsawa sakar karwa sakar dare mai hana tafiya ragayar dutse a jadin yaro
sarki dan Idris da dogarawa
you are the man of the people you are the last man standing you are the almighty king shin arewa kuwa da kamar sa to